Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu saurare, barkamu da warhaka. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Yau ba za mu samu damar kawo muku shirin namu kamar yadda muka saba ba. Maimakon haka, yau shirin namu na musamman ne wanda za mu gabatar muku da gaishe-gaishen sallah. Amma da farko, ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar 11 ga watan Agustan shekara ta 2019. Da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Akalla ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya uku ne aka kashe a jiya Asabar lokacin da wani bomb da aka dana a mota ya fashe a birnin Benghazi dake gabashin kasar Libya, a cewar mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya. Wannan harin na zuwa ne yayin da bangarorin da ke fada da juna a Libya suka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta domin kawo ƙarshen fadan da ake a babban birnin Tripoli lokacin sallar layya. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da harin a wata sanarwa da mai magana da yawunsa ya fitar. Sanarwar ta ce wasu ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya uku na daga cikin waɗanda suka ji rauni. Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya yi taro da yammacin jiya Asabar domin tattauna abin da ya faru a Libya. Da alamu shingayen da 'yan sanda suka kakkafa domin hana zanga-zanga jiya Asabar a Hong Kong ba su yi tasiri ba. Dabban mazauna yankin da ba su amince da tsarin gwamnatinsu ba sun fita kan tituna inda suka rurrufe hanyoyi da ma mai filin tashin jirage. Masu zanga-zangar sun gudanar da wasu gangami bayan da 'yan sanda suka ɗauki matakin hana izinin gudanar da zanga-zangar. Suna cewa tarukan za su haifar da tashin hankali. Maimakon hakan, ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a unguwar Kowloon da ke garin Taifo da Taiwei kafin su ɗunguma zuwa cibiyar masu yawon buɗe ido ta Simshatsu. Tsawon sa'o'i masu yawa mutane sun yi zaman dirshin a filin jiragen sama wanda shine na biyu ta ranar Juma'a domin su janyo hankulan kasashen waje kan abin da ke faruwa. 'Yan kasar Romania sun yi gangami a babban birnin Bucharest da sauran biranen kasar a jiya Asabar domin bikin cika shekaru guda da gagarumar zanga-zangar yaƙi da cin hanci da rashawa da ta juye ta koma tashin hankali lokacin da gwamnati ta yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa zanga-zangar. An gudanar da zanga-zangar ne duk da ɓacin ran al'umma ga hukumomi kan yadda suka amsa garkuwa da kashe wata 'yar shekaru 15 da haihuwa a watan da ya gabata, lamarin da ya bankaɗo tsarin al'amarin da ya fallasa matuƙar rauni a tsarin aikin 'yan sanda na ƙasar da ke Turai kuma mamba a ƙungiyar NATO. Kusan mutane 20,000 suka fita zanga-zangar a wajen gidan gwamnati da ke Bucharest, inda suka mamaye dandalin Victoria Square har zuwa dare. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a Tanzania sun ce akalla mutum 62 sun kone kurmus, wasu kuma sama da 70 ana kula da su bayan da wata tankar mai ta fashe a garin da ake kira Morogoro da ke gabashin kasar. Wasu da suka shaida lamarin sun ce tankar marin ta yi hatsari ne. Mutane na ta kokarin kwasar ganiman mai daga motar jiya Asabar lokacin da fashewar ta faru a cewar jami'ai. Shugaban kasar Tanzania John Magufuli ya miƙa sakon ta'aziyarsa, amma ya ce ya yi mamaki matuƙa ga abin da ya faru wajen hatsarin. Ya kuma yi kira ga mutane da su dakatar da ɗabi'ar nan wato mai hatsarin gaske ta satar mai a irin wannan hanya. 'Yan majalisun jam'iyyun Amurka biyu, Republican da Democrat, sun haɗu domin nuna rashin goyon bayansu da matakin da fadar White House ta ɗauka, wanda masu suka ke tsoron zai kai ga rage tallafin da ake baiwa ƙasashen waje kan harkokin lafiya da yaƙi da ƙwayoyi da wanzar da zaman lafiya da kuma tallafi ga cigaban ƙasashe. Mambobin kwamitin kula da harkokin waje na Majalisar Wakilai da Dattawa sun aika da wasiƙa ranar Juma'a zuwa ga ofishin kasafin kuɗi da gudanarwa. Suna bayyana damuwarsu bayan da ya umarci ma'aikatan harkokin wajen Amurka da hukumar raya ƙasashe masu tasowa USAID da su dakatar da amfani da kusan dala biliyan 4 har sai an yi bitar duk wasu kuɗaɗen da ba a kashe ba tukunna. Masu suka dai sun ce wannan dakatarwa za ta iya zama matakin farko na rage yawan kuɗaɗen da Amurka ke baiwa ƙasashen duniya tallafi. Daga ƙarshe shugaban Amurka Donald Trump ya ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ba shi haƙuri kan gwajin makamai masu cin gajeren zango da ya yi. Ya yi alƙawarin dainawa da zarar an kawo ƙarshen atisayen dakarun Amurka da na Koriya ta Kudu ke gudanarwa. Trump ya ce wannan bashi haƙurin ya zo ne a wata wasiƙa da ya aika masa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dalla yanzu kuma ga gaishe-gaishen sallah.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid.
Gaisuwar sallah daga fadin duniya.
Domin yau ne ranar Eid,
ya ku jama'a sai muyi far'a. Domin yau ne ranar Eid, domin yau ne ranar Eid.
Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tare da fatan an yi sallah lafiya, ana kuma ci gaba da gudanar da bukukuwan sallah cikin koshin lafiya da annashuwa. Muna addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna cikin ƴantattun bayinsa. Allahumma amin. Yau Lahadi 9 ga watan Zulhijja shekara ta 1440 bayan hijiran manzon rahma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda yayi daidai da 11 ga watan Agusta na shekarar 2019 miladiya. Zara Aminu Fage ce nake gabatar muku da shirinmu na gaishe-gaishen sallah, wanda mutane mazauna ƙasashen duniya ke miƙa saƙon barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da suke gida Najeriya, Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi. Shirin zai fara ne da gaisuwar sallah daga
yawaita ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid.
Ni ne nako Alhaji Baba Yaro daga nan Newark, New Jersey, ƙasar America. Nake muku fatan ayi sallah lafiya. Farko zan isar da gaisuwa ta zuwa ga mahaifiyata Hajja Laraba mai ɗinki, sabon Peggy Jos, da yayata Hajja Kubra Alhaji Haruna Hadeja, da kanina Alhaji Abdullahi, da ɗana Kamaluddini, da ɗana Izul Arab, da yayata Samira, da ƙanwata Kulwa, da ƙanwata Hajja Talatu, da ƙanwata Jari'a, da Iyami, da Kucici. Ina isar da gaisuwa ta ga surukata Hajjiya Hafsa a gidan Alhaji Akamar Gayi, Allah ji kanshi da rahama, da Hajjiya Hassana Baba a Kawu, da Hajjiya Balkisu Alhajjiya Haya, da Anti Mero, da Anti Lami matar Kabiru Siba. Ina isar da gaisuwa ta ga sarkina Alhaji Baba mai kuɗi da 'yan majalisunsa. Ina isar da gaisuwa ta ga sarkina Alhaji Umar a Kawu da matarsa Anti Binta. Ina isar da gaisuwa ta ga Dr. Hamza a Kawu, da Alhaji Nasiru a Kawu, da Alhaji Ali a Kawu. Ina isar da gaisuwa ta ga Alhaji Sani Hashim da jama'ar majalisunsu, da Alhaji Abdu Kulle, da Alhaji Umar Yawa mai taya. Zan ɗauki wannan dama na isar da gaisuwa ta ga abokanan hurɗanmu na kamfaninmu na General Trade Motors, Alhaji Aminu Alhassan, da Alhaji Ahmad Ahijja Kaita, da Abdulaziz Kaita, da Honorable Bashiru Nadabu, da Hajja Aisha Kaita, da Abdul Fatah Sa'ad, da Ali Dukwa, da MT Liman, da Abdulrahman Sule Waziri, da Muhammad Garko, da Abdul Qadir Akawu, da Alhaji Umar Mari. Ina isar da gaisuwa ta ga Alhaji Bala mai taya, da Baba Goran Abubakar a 'yan taya, da Alhaji Jelani, da Alhaji Shekara mai taya, da Alhaji Danjuma mai taya. Ina isar da gaisuwa ta ga Malam Shehu mai yan makaranta Alhaji Haruna Hadeja, ina isar da gaisuwa ta ga Alhaji Lado na Entire, ina isar da gaisuwa ta ga mai anguwa Haruna Yayo, ina isar da gaisuwa ta ga Idris Kala da Janaru, ina isar da gaisuwa ta ga Alhaji Kabiru Masalla, ina kuma isar da gaisuwa ta ga dukkan ma'aikatan sashin Hausa na Voice of America. Ai sallah lafiya.
Assalamu alaikum, sunana Zainab Awala Akawu daga nan Arlington da ke jihar Virginia a nan Amurka. Ina miƙa saƙon gaisuwar sallah ta ga ƴan uwa da abokan arziki, ina yi musu barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana, amin. Da farko ina miƙa saƙon gaisuwar sallah ta ga mahaifiyata Hajiya Lubabatu, Alhaji Ibrahim Dadi, Amhajiya Yaya, Alhaji Lalo da family gaba ɗaya, sai kakannina Baba Rashiya da Mama Binta, Inna Safiya, Mama Baturiya, Alhaji Yahya Ibrahim, Bashir Ibrahim Idris da ummiya da ke ƴan Shanu, sai Aunty Maryam Shehu Sa'ad da ke Abuja, Aunty Tana Records, sai Baba Langawa Yobe da family ɗin shi gaba ɗaya, sai kuma Baffa Garba driver da ke bakin kasuwa Damban tare da iyalan shi gaba ɗaya, sai ƙanne na Hassan Usaina, Kakama Abulbait Basira, Salma Musina da ke Kaduna, da kuma Aunty Yami, Aunty Aya, Aunty Khadija, Umman Mama, Uncle Salisu, Uncle Rabiu, din da fatan duk sun yi sallah lafiya. Sai Aunty Ladi da yayan Lagos da ke Osai Uku, Aunty Huwaila da family Inuwa Sa'ad baki ɗaya, Hajiya Lubabatu Musan Sati, Sadiya Mai Yanci, sai kuma mutanen Alkhairi Unity, Aunty Maryam Ungwen Keke, Hajiya Naira Sidin Fera, Hajiya Zainab Records, Hajiya Amina Sa'id Sukuwa, Hajiya Fatima Musa Federal Locus, Hajiya Haris Federal Locus Isama, Hajiya Hindus Maman Minista Ungwen Rogo, Hajiya Binta Mansur Layin Sarki, Hajiya Sabo N Kifa, Hajiya Hajiya Records, Hajiya Fatima Rabi Ungwen Keke, da kuma ƙawata Hadiza Awwal Zainau, wato maman sa dake nan dake Abuja. Sai na gode sosai, Allah ya maimaita mana.
Assalamu alaikum, ni ne Alhaji Yasin Umaru, mazauni nan ga France. To ina muku wa barka da sallah, irere ƴan uwana na fami Mato, irere ƴan uwana fami Mamman Peti, fami Bozari, kuma da ina da family a can Saga. Da ina gaida kowa da kwado al'ummar musulmi na Niger, duka ina muku wa barka da sallah. Kuma a ƙarshe ina gaida kowa da kuma ina muku wa barka da sallah masu sauraron murya America, ina muku wa fata alheri.
Assalamu alaikum, sunana Hayruddin Umaru, mazaunin Washington DC, ina muku gaisuwar sallah zuwa ga family na iyaye na Umaru Mamman Peti, Isufu Mamman Peti, family duka ƴan uwana na family Mamman Peti na Bozari, duka family Bozari a can Yamain da Niger duka ba ɗaya, da family na Mato, fami Mato kenan. Ina muku gaisuwa barka da sallah, ina yi ma duka abokaina na Niger, Nyamai, Maradi, duk inda suke, ina yi musu barka da sallah. Wanda ya ji wannan, ina yi mishi barka da sallah. Daga ƙarshe kuma ina yi ma sashen Hausa na Amurka da masu sauraron musulmi baki ɗaya, ina yi muku barka da sallah.
Wannan gaishe-gaishen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu garzaya zuwa kasar Saudi Arabia.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sunana Zainab Sazaki, da nake zaune a nan mazauniyar garin Saudi Arabia Makkatul Mukarrama wacce aka fi sani da Abu. To ina yi wa 'yan uwa da abokan arziki na duniya gabaki ɗaya mata da maza murnar babbar sallah da Allah ya nuna mana ita, kuma Allah sa a gama bikin sallah lafiya, Allah sa mu ga tabadin badada. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga mahaifiyata da kuma kisiyar mahaifiyata Mummuna da Hajiya. Ina gaishe su da kyau da kyau. Ina gaida ƙanwar babata Umma, ina gaida ɗaya babattawa Umma Hajiya Umma Miwaina. To ina gaida babbar yata, ina gaida Talatu, ina gaida Baturiya, ina gaida yata Zainab, ina gaida Muhsin, ina gaida Raƙayya, ina gaida Al'amin, ina gaida Hindu, ina gaida Nabila, ina gaida Fa'iza, ina gaida Kalim, ina gaida Amira, ina gaida Adabiya, ina gaida babbayyanmu mai jaddada fatan ita ma tana lafiya. Ina kuma miƙa saƙon gaisuwa ga iyaye da abokan arziki, kuma gaisuwa ta musamman ta barka da sallah ga aminiyata Khadija Ibrahim Abubakar. Ina miƙa saƙon gaisuwa mai kyau a gareta. Ina gaida saƙon gaisuwa ga ƙawata Rauda, ina gaida gaisuwa ga ƙawata Fahara, ina miƙa saƙon gaisuwa ga ƙawata Zahara Umbadawa da Manel da ragowar yaran nata baki ɗaya. Ina gaishe su da kyau da kyau. Sannan kuma ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga Rabi Ibrahim Daneji da Abubakar Kanina da kuma Garba da Mustafa da Ali da Adamu. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga babba, ina miƙa saƙon gaisuwa ga Kanina Farida Hassana Usaina, ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga Sadiq Zaharuddin fi aminiyata mai jidda, ina miƙa saƙon gaisuwa da yaran ta baki ɗaya su Amira da ina gaishe su da kyau da kyau. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga yaye Lawan Kori, ina miƙa saƙon gaisuwa da shi da ƴaƴansa gabaki ɗaya da fatan sun yi sallah lafiya. Sannan kuma ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga muryar Amurka, ma'aikatansu kowa da kowa babba da ƙarami, ina yi muku fatan a yi sallah lafiya, Allah tabbatar mana da alherin da ke cikin wannan watan sallah, Allah sa kuma mu ga tabaɗi idan muna raye, in kuma mutu Allah ya ji ƙanmu da rahama. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta musamman ga Hafiz, ina miƙa saƙon gaisuwa ga Hadiya Farida da fatan tana nan lafiya.
Assalamu alaikum, sunana injiniya Muhammad Hamisu Yadudu. Ina miƙa gaisuwar sallah ta na farko dai zuwa ga iyayena Professor Awal Hamisu Yadudu, mahaifiyata Hajiya Zainab Yadudu, babban wana Muhammad Awal Yadudu, yata Maryam Awal Yadudu, wana Mahmud Awal Yadudu, ƙanwata Fatima wadda take mazauniyar Kentucky tana karatun likitanci. Ina miƙa kyakkyawar gaisuwa gare ki, ƙannena 'yan biyu da Hajara da Hassan, su ma mazauna Kentucky, sannan kuma soja ƙanina Halifa wanda yake tuƙin jirgi, sojan jirgi. Ina miƙa gaisuwa ta zuwa gare ku. Ina gaida iyalina Aisha Abdullahi Sidi, ina gaida Ismail Hamis Yadudu, ina gaida ƴaƴana Nura Nasir Abba, ina gaida ɗayata Nadiya Nasir Abba, ina gaida ɗana Muhammadu Nasir Abba, ina gaida ɗana Ashraf Muhammad Yadudu, ina gaida ɗana Walidi Muhammad Yadudu, ina gaida ƴata Amal Ismail Yadudu, ina gaida ɗana Ismail Mahmud Yadudu, ina gaida ƴata Fatima Mahmud Yadudu. Yanzu ga babbar mahaifiya za ta miƙa tata gaisuwa zuwa ga dokacin mutanen Najeriya baki ɗaya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ƴan uwa musulmi na Najeriya da daukacin duniya baki ɗaya. Sunana Hajiya Zainab Yadudu. Ina miƙa gaisuwa ta ga daukacin musulmi kamar yanda na faɗa, da fatan kuma an yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Hajara Yadudu. Ina wa kowa barka da sallah. Ina gaishe da babban ƙawata Maryam Nasir, ina gaida duka yayyena da ƙannena da waɗanda ba sa tare da mu, barka da sallah.
Assalamu alaikum, sunana Nur Nasir Abba. Ina gaishe da duka 'yan Najeriya.
Sunana Hajiya Aishatu Adamu Nok. Ina miƙa gaisuwar barka da sallah ga 'yan uwa musulmai baki daya a duniya. Ina miƙa gaisuwa na barka da sallah zuwa ga Alhaji Yakubu Shehu, da Hajiya Salamatu Yakubu Shehu, da Alhaji Yunus Muhammad Sabari, da Hajiya Hadiza Yunus Muhammad Sabari, da Aminu Muhammad Sabari. Ina gaida Maryam Muhammad Ibrahim. Ina gaida ƴaƴanta Yunus Muhammad Ibrahim da Ummul Kulthum Muhammad Ibrahim. Ina gaida jikata Hadiza Yunus Muhammad, wanda ake ce mata Hajiya. Ina gaida duk sauran jikoki na maza da mata. Ina fatan su yi shagulgulan sallah lafiya. Allah shi maimaita mana. Daga ƙarshe, ina miƙa gaisuwa na ga ma'aikatan VOA na sashen Hausa a Amerika. Na gode da kuka bani daman wannan gaisuwan. Allah shi maimaita mana.
Assalamu alaikum, sunana Hanifa Muhammad. Ina gaishe da friend ita Amina, sannan kuma ina gaishe da wata ƙawata Farida, ina gaishe da antina Aunty Maryam. Na gode.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Dr. Sadiq Musa Sa'ad, ni mutumin karamar hukumar Bichini a jihar Kano. A yanzu ina zaune a Ingila, ina aiki a asibitin koyarwa na James Cook dake Middlesbrough. Da farko ina godewa Allah da ya nuna mana zagayowar rana ta babbar sallah. Ina kuma so in yi amfani da wannan dama in yi wa mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu barka da sallah. Ina kuma so in yi wa al'ummar jihar Kano da ma Najeriya baki daya barka da sallah. Allah ya maimaita mana, Allah ya amshi ibadunmu, Allah kuma ya sa a yi bukukuwan sallah lafiya. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Amin. Na gode. Masalam.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sunana Ja'far Awwal Abdul Qadir. Ina so ne amfani da wannan dama domin na miƙa gaisuwa ta babbar sallah ga mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Muhammadu Sunusi na biyu, da kuma shugaban mu, jagoran mu, injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, da kuma al'umar jihar Kano gabaki daya. Bayan nan kuma akwai ƴan uwa da abokane na hudda na kasuwanci da zumunci. Ina roƙa mana Allah subhanahu wata'ala ya karba mana ibadar mu, Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana a mizani hasana, Allah kuma ya maimaita mana, ya kuma ƙara maimaita mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum, sunana Mahmud Usman daga Washington DC. Ina miƙa gaisuwar sallah zuwa ga Alhaji Baba Umar da Hajji Hawwa da gogonmu da Adda da gogodi Jatu Ayola da kuma kawu Adam da gogo Abu da sauran ƴan uwa a Mayabalwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Hadiza Sa'id Ali Zahirari. Ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga barkar sallah ga mahaifina Alhaji Sa'id Ali Zahirai tare da iyalansa. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga barkar sallah ga yayana Dr. Safiyana Sa'id Mebiya tare da iyalansa. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga mijina abin alfahari na Alhaji Aliyu Umar da ke ƙasar Saudiya tare da ƴaƴana Hanif da Adil. Sannan daga ƙarshe ne wa dukkan al'ummar musulman da ke duniya barka da sallah. Da fatan an yi sallah lafiya, Ubangiji Allah ya maimaita mana. Amin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni Alhaji Sin Umar Rabiu, ina miƙa wa ƴan uwa da abokanmu na arziki saƙon taya murna ta zagayowar barka da sallah. Da fatan Allah ya maimaita mana, Allah kuma ya sa mu gaba da lafiya. Da fatan kuma waɗanda suka tafi aikin hajji, Allah ka sa su hajji mabaruk. Waɗanda ko ba Allah bai kai su ba, muna fatan Allah Ubangiji subhanahu wataala ya maimaita mana, Allah kuma ya sa ayi da mu. Wanda suka je Allah ya karba, waɗanda ba su je ba kuma Allah Ubangiji muna roƙonka, Allah ka kai su lafiya. Ya Ubangiji Allah ka maimaita mana, Allah ka sa mu gaba da lafiya marasa lafiyar mu na gida da na asibiti, Allah ka ba su lafiya. harkoki na mu'amala na rayuwa da ake ciki a cikin wannan yanayi na kasar mu. Allah ka zaunar da mu lafiya, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya, Allah ka ba mu kwanciyar hankali. Ina mai mika sakon gaisuwa ga Dr. Sakiyalu Ali mai biyar dan takarar mu na majalisar tarayyar Gabasawa da Gizawa. Da fatar Ubangiji Allah ya kai mu 2023, da fatar Allah ya bashi wannan jinjime mai kujera mai tarin albarka. Allah Ubangiji subhanahu kuma Allah ya maimaita mana, Allah ya sa mana daga bangaren lokacin. Nagode, a huta lafiya.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Hafsa Muhammad Sharif, ina zaune a kasar Saudi Arabia a cikin garin Makka. Ina mika sakon gaisuwar sallah ga mahaifiyata da ƴan uwana da yayyena gabaki daya na Najeriya. Daga ƙarshe ina mika barka da sallah ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraro da al'ummar musulmi gaba daya.
Masu sauraro baki daya, iyakacin gaishe-gaishen da muke dauke da su kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci. Sai dai mu ce Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya maimaita mana. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, muna yi muku barka da sallah da fatan za a yi shagulgulan sallah lafiya. Godiya ta musamman ga wadda ta hada mana shirin, Julie Leathers Gresham. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke muku fatan an yi sallah lafiya, da fatan za a yi bukukuwan sallah cikin kwanciyar hankali da lumana.
Ya ku jama'a sai muyi far'a domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai muyi far'a domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid. Muyi sadaka kuma muyi kyauta kan hanyar mu zuwa Eid. Mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa Eid. Mun sa kaya sabbi tas manya har da kananan mu. Yau ne sallah, yau ne Eid, yau ne ranar murnan mu. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid. Dun ba shakka ladar mu tafiya wai ta ranar Eid. Dun ba shakka ladar mu tafiya wai ta ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkakku. Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkaku. Dukku taho bayin Allah mu ziyarto duk dangin mu. Dukku taho bayin Allah mu ziyarto duk dangin mu. Mu ziyarto duk dangin mu. Mu ziyarto duk dangin mu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Afrique, dites-le à